taron murnar zagewar ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bar dai ta mai da hankali ne akan addu'o'in neman zaman lafiya da kuma kaunar juna. Kuma mataimakin shugaban kungiyar fitiyanu na kasa Sheikh Sani Khalifa Abdul Qadir Zaria shine shugaban taron na jihar Kaduna.
Wannan maulidi na Annabi an saba yin shi a Kaduna fiye da shekara 40. Manya-manyan bayan Allah da masu mulki a wakacin suna yi don abin ya shafe mu gaba daya. Maulidin manzon Allah maulidi ne duk masoyan Annabi zai halarta wurin. Duk inda kaga ana yi a nan arewa ma taro irin wannan daga nan Kaduna aka dauke shi. Sai muna kira ga al'ummar musulmi su yi hakuri da juna a mu juna a so juna a dinga ba juna kyauta a yi farin ciki da irin wannan.
Manyan malaman addinin Kirista da dama ne dai suka halarci taron maulidin na bana. Kuma ɗaya daga cikin masu ba da shawara a ma'aikatar kula da harkokin addini ta jihar Kaduna Sheikh Awal As-Sudani ya ce wannan yana da fa'ida matuka.
Dama can maulidi da kiristoci muke yi sai dai kila na banan ya zo da wata siga. Kiristoci kuma abokai ne na zamantakewa kuma su ma abin da suke yi ko da addinin musulunci ya zo ya yi nuskin addininsu to abin da suke yi din na addini. Don haka da yawa 'yan uwa kiristoci suna shigowa cikin lamarinmu a hidimar maulidin manzon Allah sallallahu ta'ala wa alihi wasallam. Kuma in aka duba wannan zai taimaka a halin da ake ciki a yau da ake neman tsaro ake neman abubuwa da yawa na ciki gaba to babu shakka wannan abun murna ne abun alfahari ne.
Pastor Yohana Buru wanda shine ya jagoranci kiristocin da suka halarci wannan taro ya ce wannan tushe ne na magance matsalolin tsaro.
Domin kima da musulmai suke kyautata mu'amalansu da mu kiristoci kan lokacin ina bukukuwan Kirsimeti musulmai ba daruruwa ba har dubai suke zuwa coci domin a yi bukukuwan Kirsimeti wato maulidi na Yesu Almasihu. To ashe ya kamata in zo da tawagan fastoci mummuwa mu taya musulmai makwabtanmu murnan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah. Za ka gama ga fasai tare da ni don da haka wannan karon mun zo da yawa fasai daban-daban.
Matuka a duk duniya gaba daya in musulmai da kiristoci suka fahimci juna wallahi duniya za ta zama lafiya. Domin makwabta ne sun yarda cewa duk addininsu Allah ne ya saukar da addininsu. To ashe dole za haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi gudu tare a tsira tare.
Shugaban matasan ɗarikar Tijjaniya na Afirka Malam Muhammad Tijjani Umar ya nuna da muhimmancin da bikin maulidin ke da shi.
Duk duniya gabaki daya babu biki kamar wannan. Wannan biki ne na tunawa da haihuwar fiyayyen halitta wanda aka yi duniya domin shi wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda muna cike da farin ciki wannan rana ita ke haɗa mu gabaki daya musamman mu yi addu'a ga ƙasa musamman wannan lokaci da ƙasa ta samu kanta cikin wani yanayi na rashin tsaro.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.